sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an tashi lafiya yau muna kawo muku wannan shirin da daga birnin tarayya Abuja ina tare da
kina tare da manya yan zabe
barka da shigowa wannan zaure na abar ya hute
barka da warhaka
da fata an tashi lafiya
kai an ko tashi lafiya kin ko san garin nan namu banda zafi
to me dauke aka liki a wannan mako abin da tare ya Abuja me kike
wayyo wayyo karin kudin mai shi ya dauke hankali na
to
gaskiya kin ga tarin mutane masu jiran motoci ga an kare kudin man ga ba motoci sosai da can ya lafiyar giwa ba dai ta hauka haba in kika ga yadda hanyoyi suke ga miki abin tsoro fa sai ki ji kamar in kika zo da yar karaman motar ki kukud kina tuki wani ma zai iya mangare ki ya shige motar kuma dole ki kai shi inda zashi
haka ai tana neman
taimako ai sai su kwashi sa'o'i uku hudu biyar suna jira mota abun ba daɗi gaskiya
to Allah ya kawo mana saukin wannan lamari to zaki iya kuta ta mana kamar misali inda kina cika tanki a naira nawa yanzu kina ce ya koma naira nawa misali sabili da karin kudin man nan
alheri to wannan ai dogon lissafi ce to yanzu ki duba dai da
kin ga mu wai kin je sawo albasa
karamar leda cikin ledoji bakaken ma kin san hawa ne to akwai karamar gaba daya
karamar
to a ciki na ji
yar bebinsu
aka zuba min albasa aka ce min hajiya kudin ki 3000 ai kusan su miya ne ina gaya miki nace 300 kace ko 3000 yace hajiya wannan 3000 dan ma ke ce ne miki rage
to fa
nace ni awa yace na miki rage hajiya na ga girman ki ne
ne miki da dubu ne da ka zo wannan ya bada zaki
ba ni lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah wannan albasa 3000 yace
sai nuna kudin bukwando kenan fa da
ya nuna min buhu yace kin ga wancan buhun nace eh ce to wannan buhu da kike gani yanzu cikon albasa a cikin wannan buhu naira 70,000 ne
70,000 buhun albasa
70,000
ya fi ma buhun shinkafa
ayo buhun shinkafa ai okay kudin buhun shinkafa bi kenan saboda in zaki dan kara da kadan
albasa
eh
to Allah ya gyara
ina ga ya miki
Allah ya gyara mana wannan
abun ya kai kin san me ake cewa man halaka
eh
to nan muke yanzu
Allah ya gyara
ba cewa komai ina ga ya miki
to Allah ya gyara
Come on,
Wannan babi kabare da muka saba da gaishe-gaishe yau dai ba aure raki.
A'a to gaskiya
an aure.
A'a da an aure sai aure ta fara dare. Anaga an yi aure.
To tunda an yi aure mako da ya gabata. To bari mu fara da gaisuwar fata alherin ko?
Eh.
To muna mika gaisuwar fata alheri ga Nderida James Nengak Sarkin Lur. Tare da fatar an kammala da ma iyalinsa da masarautarsa baki daya da al'ummar Nengan. Domin auren kammala an kammala auren wato muna taya su murna ne kammala auren ƴaƴansu da aka yi Comfort da Wunga ta Wafa. Comfort da Wunga me ba nan Wunga
a kake tambaye ni. Wannan ita ce babbar tambaya sai mun nemi kamus.
To shikenan. To da musu na auren su Comfort da angonta Wungak wanda aka yi a majami'ar kokin ta LCC Fantamu
LCC 2.
Ai, majami'ar kokin LCC 2. Da aka ta Fantamu Shendam karamar hukumar Shendam kenan a jihar Plateau ko?
Haka.
To da fatar an yi wannan auren a dace, Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Muka da kazantan gida.
Yawwa
to. Da fatar kuma kowa da ya zo bikin auren ya sauka lafiya.
Ya sauka lafiya. To mai martaba muna ƙara taya kamar na Allah ya sa baɗi wannan kamar daidai wannan lokacin mu zo muna. Ko an haifi Alheri ko Madina ce ko Bendi. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Reverend Dr. Shaibu Bell domin rasuwar ɗansa Alfred Shaibu Bell. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Hulda Barnabas da iyalan Barnabas Musa Miya don rasuwar Yakubu Roya Barnabas kai gaman Miya. Sai gaisuwar ta'aziyya ga Bala Magaji da matarsa don rasuwar kanansu soja da aka kashe a Maiduguri wato a wurin
wadanda yakin wayannan yan ta'adda.
To Allah ya kare dukkan wadanda suke wannan fafatuka. Muna kuma fata muna kuma addu'a Allah ya ji kamamata ya kuma ba danginsu duka hakurin rashin mu kuma ya kyautata namu
karshen.
To sai kuma na ganki da gaishe-gaishe.
Eh wallahi ina da gaisuwa daga nan babban birnin tarayyar nan Abuja. Wani abokinmu ne na sosai.
Na sosai ne ma'abocin sashen Hausa.
Ma'abocin sashen Hausa Hajiya. Kin ga ko mu kullum motinki kika kaɗa. Dan masani zai ce ai na ji Alheri ta kaɗa mu kullum motinka. Ashirin amari ya
wuce. Baya wuce su.
To muna gaida dan masanin Dakwa. Da Alhaji Umar Yusuf wakilin makabarta Dakwa. Da Alhaji Adamu Muhammad Tanko tafidan Dakwa. Uban doman Zuma maga yakin baddan zanzo su leja.
Babban magana.
Kin gani manya-manya ne ba?
Manya-manya yau kan.
da wata gidauniyarsu da wai sunanta kungiyar Haske Foundation da kwa gaba ɗayan su wai suna gaida sashen Hausa na muryar Amurka. To sai kuma gaisuwa daga wajen Hajiya Hawwa Yusuf Funtuwa ta ce tana sauraron shirin Abadi ya huce a uwa Ingila banda Najeriya fa banda ma Amurka
haka
tana Ingila ne tace da fatan an waye gari lafiya kuma cikin koshin lafiya Hajiya Hawwa Yusuf Funtuwa mazauniyar kasar Burtaniya tana son ta mika sakon gaisuwarta da kuma ta barka da rana da fatan alheri zuwa ga mahaifiyarta Hajiya Mairo Yusuf Funtuwa da dukkan mutane da ke kula mata da ita. Bayan haka kuma tana gaida mai girma dan buran Hausawa na Turai Ibrahim Gambo Jankado a hotokin jima ashe nan mata ce wanda wai shi kanshi mai girman wai za a daura aurensa da gimbiyarsa Hamida Lawan Musa. Ina ga an riga an yi kenan
domin to Allah ba da zaman lafiya
Allah ba da zaman lafiya Allah ga da duka
su ma waka zalika
sun shiga cikin
rayuwa ne zuwa Allah ya sa mu sake dawowa
mu je radin sunan NBU to sai kuma Fatima Zara'u daga karshe tana gaida wasu a nan Burtaniya aminiyarta Aisha Yunus na Daba duk tana gaishe su a nan kasar Burtaniya. To ubangiji Allah ya sa masu sauraron shirin Abari ya huce ne
domin fatan sun waye
gari ba
ba fara zaman sun aka aika musu da wannan shafi daga nan za su ci gaba da sauraron mu
za su duka sauraron
to sai kuma mika gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun abokin mu injiniyan mu Benjamin Gawan zuwa ga Reverend Jacob Malam Kokin LCC Old Karu da Reverend Samuel Dantaro Equa Goodness Giginyu Airport Road Kano sai General Yakubu Gawa mai retire tsohon shugaban kasar Najeriya ba wanda bai san wannan sunan ba muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga mama Mrs. Lydia Paul Allah ya kara mata lafiya amin sai Mrs. Peter Tongon ita ma Allah ya kara mata lafiya in san tsofaffi
a da sun kai haka wallahi a yanzu ma hakkin sa na tuna zame ma Justice Hansen Dundi ta'aziyar sadakar ta uwar mijin ta rasu
to Allah ya jikanta
Allah yanzu haka ma ba a riga an yi jana'iza ba mama tana kwance yanzu haka a wusasan Zaria
to Allah ya baka lafiya
gaskiya yau kwana uku kenan
ita mama
sadakarta maman su Asaba Donli da Audu Donli da Garba Donli
to Allah ya jikanta mu kuma ya kara
mu kautace ta mu
karshen sai kuma gaiso fata alheri ga magajin Bukubut Nde Joshua Goten da Reverend Shinen Jacob LCC Nyanya Bandara daga ƙarshe muna mika gaisuwar fata alheri ga Reverend Samuel Mangai LCC Lepwit
to
na iya faɗan sunayen
kin yi kokari
kamar ni na
ba a magana kin yi kokari wallahi kin yi kokari sai kuma gaisuwa na sada zumunci daga Abdullahi Sa'idu Banagan birnin Gwari daga jihar Kaduna yana gaida mai martaba Malam Zubairu Jibril mai gwari na biyu da dukkan hakiman da suke masarautar birnin Gwari da 'yan majalisar mai martaba kuma ba zai manta da Senator Ahmed Muhammad Makarfi ba da fatan Allah ya ƙara ɗaukaka da kuma mataimakin shugaban ƙasa na da architect Namadi Sambo mai girma da Latin Zazzau da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna sai kuma Alhaji Lawal Musa Usman wanda yake ofishin protocol wato irin waɗanda ke haba-haba da baki kenan a ofishin protocol da Farfesa Ahmadu Bello da sauran masoya da abokan arziki gaba ɗaya gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto yace muna godiya da karramawa a shekara 2007 da ita kanta Madam Grace Alheri Abdu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Amurka Allah ya sa malum. Anan ne yace ai kun yi haba-haba da shi a shekara 2007.
To,
da ziyarci kasar Amurka.
Shi kenan to
kun yi manyan baki a shi.
To Allah tabbatar da alheri. To muna aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da
gaisuwa
idan ka zama dare da wannan.
Wane mutum?
Muna mika gaisuwa fata alheri da fatan an tashi lafiya ga yata Basti Daniel da Lois Daniel Danladi gaisuwar fata alheri ga Sama'ila Ibrahim Rimaye da iyalansa da Alimati da Binta Tiri. Muna mika gaisuwar fata alheri ga Alti Yakubu Yankai da Binta da Hannatu Dauda Tanko da ita ma take shirin auren danta ita kuma ranar 5 ga watan gobe. Allah ya nuna mana. To da fatar an tashi lafiya kamar yadda muka ce komai kirkin ka baka gaba kasuwa da gaisuwa
da zaka ci da gaskiya sai wasu su yi hakuri kam.
Labarin da kika ce kina ba mu labarin ba filata ne ina labarin da kika ce
na ga miki labarin filatin nan ga wato ba filata ne shi fa duk abin da aka ce akwai zaki a cikin sa to yana sa ba Fulatani ya fada tunanin abubuwa daban-daban musamman ma rake Hajiya dabino na da zaki
amma rake
haba na rake ai na daban ne
ai shi yasa Fulani suka je abu biyu a sai rake a sai
bakunin
a sai kosai
dole
sai an sai kosai
ai fa in ga miki da ya fara shan rake sai aka ce masa assalamu alaikum tukuna bai amsa na farko ba sai aka ce
ina fama shi
kuma ina ta fama shi ana jin shi
ina
ce assalamu alaikum masu gida sai ce amin wa alaikum assalamu sai rike da kyan sai mutumin ya shigo da ya kalle shi sai ce barka da zuwa
shi bai shin rage
sai ce barka da zuwa yace baka shaida mun zaka zo ba sai kuma ya ci gaba da shan rake
ya zama baturan dole
ya ce kai da ke na zo ne in gaya muka cewa waɗanda ka ce in kawo su da su ne muka zo tare suna waje ya ce to amma ka san suna neman tarihi a wuri na to yanzu tarihi zan ba su tarihin da ken nan ne da ya faro asali daga kasar
Iran
asali rake daga kasar Iran na yace daga kasar Iran rake ta faro
lalle kan
idan ka je irin su Palestino da su Isra'ila
duk da ana gona da ke
ainihin rake dai kam daga kasar Iran ta so ta
faro magana lalle wannan rake zaki
ana maganar sa da hadiya wanda ya kawo baki da bakin ma da suke tsaye ga rake mai za su yi ba da
ba da riya ba
ya saba saka asalin rake ta daga Iran
ilimi za ku kana bai cike
ba abinda santi bai yi Hajiya
daga sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu kila mu soyar rake mu ma mu
ina ga mu fara shi amma ji ko za mu santi a shirin abin da huce
ko za mu samu ilimi to daga bene na hararan mu zamanin da aka tilla mu jafarki da yanzu ba da din
Madina Dauda
alheri ke ku fata alheri da ku fata Allah babin lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri
ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.